Pressure me, amen. Yes, I.
Akume bakuma Ghana.
Bitch, I'm Pedro
Kumba. Maria Gambo, what a Zara. Maria Gambo, what a Zara. Maria Gambo. Maria Gambo. Maria Gambo. Maria Gambo, what a Zara. Maria Gambo, what a Zara.
Yokam bazan changatia, wanda ya sanze gatia saya, zamu jeda ukangu amaria, utafa, yewa kuia, amaria de ango se ashiria, dankunza mota wada da gamba, amaria kiza merwan kasa, nambi angwa kibamba tu bamba, gome ya teki za kizaza, shawara gare kibanda, yatewe na kibasa tanda, jimishi yanda, kanshi ya kauda, kamata, babu kishi ya ba, baza kizawani abu kishi ya ba.
Hey, Hijira, Ba Hijira, Abadan. Ga Maria Gambo. Ga Maria Gambo, what a Zara. Ga Maria Gambo. Ga Maria Gambo. Ga Maria Gambo. Ga Maria Gambo, what a Zara.
Kaima ango inakira
Idan tai maka laihi kar da katin zira Aurewada ko wai sheda abadan
karaba ta kalmi ka
angan amarya dare ka ba mukunya hakanan an baka amana ne kar da ka yada abadan
Kasata farin ciki, ka kware bakin ciki, urin mu farin ciki, abadan.
Hey, na te hati nan yayi dadi, amarya da zumudi,
amarya tana kadara,
so awaye na kaudi,
ayya amarya awaye.
Ka bokai ya ji dadi
amma a nuna bajinta
amban amarya na dokan shadi
eh a nuna kara a nuna kara
ni bai ji dadi
mix get mix
sadwa na gode wani kida ka kifun kida